الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين gabanin shiga cikin kitabul idani mun kare da kitabu salatul hawfi kitabu salatul hawfi ya kunshi hadisi guda 6 wanda ya kasance dukkanin su marfu'ain ko mutasallina daga cikin hadisi biyu ya takarari hadisi guda 4 sun hito hadisi babu takarari cikin su bayan wannan kuma dukkanin su muslim ya dace da buhari ga riwayar su in ba hadisi guda bana abdullahi ibn abbas daga shi kuma akwai hadisi wanda ya kasance wa fihi min al asari akwai daga cikin hadisi wanda an karanto an sahabati wa tabi'in su kuma su tattu ahadisa hadisi guda 6 bakin abinda kitabu salatul hawfi kenan ya kumsa bismillahir rahmanir rahim kitabul idain istahim bayani akan hukuncin sallah ta idi biyu da idi ta sallah ta sallah azumi da sallah layya babul idain babul fil idaini wa tajammul fihi babun wannan babi ne fil idaini mai bayani akan sallah ta idi guda biyu wata jumla da yin kawafi gare shi hadathna abu al-yamani huwa hakamunu nafi'in qala ahbarana shu'aybun huwa ibnu abi hamzata anil zuhuri daga zuhuri qala ahbarani salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar qala yace ahaza umar jubbatan wa ta umar ya rike jabba wai ya sai jabba da kasuwa mai istabrakin wanda kasance ta ta'addan nace ta dai da sani ta kama al-hariri mi isa rikin ta al-hariri wanda ya kasance mai kabri ne tuba wanda ya kasance ana sai da ita ta suke cikin kasuwa fa hadha ha sai shi umar bin khattab radiyallahu anhu ya amso ta fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzo Allah da ita fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah ibta hadhihi ka sai wannan tajammal bi halal eid wal wufudi tajammal bi haka yi kawa da ita lil eid saboda eid wal wufudi ko kuma idan aka yi baki idan aka yi baki ya kasance zaka sanya ta in kuma idan ya kama zaka sanya shine ce bawon fil idaini wa tajammul fihi zaka yi kawa domin baki domin idi ashe kenan kaga ana kawa saboda idi ya zo ga hadisi wanda ya kasance ya inganta da inadi ingantacce har zuwa ga Abdullah ibn Umar ya kasance in idi ya kama ya labasu hadan siyabihi shine sanya tuwa da sun kai kyawo gare shi shi kawa da su na'am fa'ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nusa ce gote riwaya fa'ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo manzo Allah da annabi tuhaihin fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo manzo Allah an tunda an kace ya amso yazo inda manzo Allah da ita yazo fa qala ce ya rasulullahi ibta hadhihi tajammal bihal al-eid wal wufudi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace masa innama hadhihi haqiqa wa annan libasu tuwahi nana mallah halaka lahu wanda bai darbo ranar alqiyama duk wanda bai darbo ranar alqiyama shi ka sanya tuwahi na alhariri fala bisa umru ma sha Allah umru ya zama wa tangurgudun abinda Allah so ya zama wai an ka samu lokaci mai tsawo an yalbasa fala bisa umru ma sha Allah an yalbasa wa ta umru ya zama gurgudun abinda Allah so ya zama summa sa'anna arsala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wata ran manzo Allah ya aika mishi bi jubbat dibajin da jabbata alhariri fa aqbala biha umar yazo da ita fa ata da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo manzo Allah da ita fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah innaka qulta kace inna hadhihi haqiqa irin wa anna tuwahin libasu tuwahina na malla halaka lahu wanda bai darabo watan kuma gashi wa arsalta ilayya bi hadhihi jabbati gashi ka aika min wannan jabba din fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa tabi ahana aiko ma da saba don ka saba tabi ha ko don ka sai sheta wata sibu biha hajataka kudin kuma kai bukata ka da su ko kuma na aiko maka ita domin ka sayar ko kuma ka ba wani dan uwanka wanda ya kasance kafiri ne to sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi a dan uwan da kasance li ummi ne na kafiri na shi na cikin binnin Makka sai aika mai wannan jabba din babul hirabi wadda riqi yawmal idi bai mai bayani akan al hirabi wata makamai na fada wata da makamai na fada kamar irin takobi da irin yuka da irin garkuwa wadda riqi daga kunni babul hirabi wadda riqi bai mai bayani akan wata da makamai na fada kamar irin